gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yace ya kamata jami'an sojin Najeriya su mai da hankalin su sosai kan abin da ya shafi harkokin tsaro ba batun zaɓuɓɓuka ba. Gwamnatin ya bayyana hakan ne a lokacin da ake gudu wani taron jami'an sojin Najeriya na kwanaki hudu da aka gudanar a garin Maiduguri da kuma babban hafsoshin sojojin ƙasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ya yi wannan furuci na cewa sun samu nasarar gudanar da zaɓuɓɓuka ba tare da samun wani cikas ba, musamman ma a zaɓen da aka yi a jihar Edo.
I'm happy to know that this is permeating through the ranks as was evident during the recent conduct of Operation Safe Conduct in Edo State.
Yace wannan shirin su na Operation Safe Conduct da aka aiwatar lokacin zaɓe a jihar Edo wata shaida ne da ke nuni da cewa yadda jami'an sojin Najeriya suka aiwatar da ayyukan su abin yabawa ne.
On this note, I want to congratulate the general officers and men of the two divisions of the Nigerian Army for their professional conduct during the Edo State election. This is the standard that must be upheld always, and I expect nothing less from them in the forthcoming on those state governorship elections scheduled for the 10th of October.
Yace a wannan gaba ina so ne wa jami'in sojan da ma sauran jami'in soja kan wannan aiki da suka gudanar na nuna ƙwarin cewa lokacin gudanar da wannan zaɓe na garin Edo. Yace wannan shine irin abin da muke so kuma ba ma tsammanin wani abu ƙasa da haka, musamman ma a zaɓuɓɓukan da suka gudanar a garin Ondo, a cewar babban hafsan soja Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai. Shi ma gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya soma ne da ya bawa jami'an sojan Najeriya kan yadda suke gudanar da aikinsu a wannan shiya. Kidaice akwai wata bukata da jami'an sojin ya kamata su mai da hankali a kai, musamman ma na matsalan yaki da ta'addanci.
We have no choice but to face them square, as we must not allow temporary setbacks to overwhelm us.
Yace ba mu da wani zaɓi, illa mu ga cewa mun fuskanci su, kar kuma mai da mu dinga samun koma baya da cewa ana samun nasara a 'yan kwanakin nan.
I wish to ask the Nigerian to change the world narrative altogether to finish the crisis. Attack they say is the best defense.
Yace ina so in kira ga jami'an sojin Najeriya san da yanayin yadda ake gudanar da wannan yaki don a kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya. Haka ce kai musu hari shine babban kariya. Dole ne jami'an sojin Najeriya su dinga kai musu hari a duk maɓoyarsu, ba su bari maharan suna amfani da dama suna kawo musu hari ba.
When the chief of army staff is mentioning the success story of Edo election and the forthcoming election on Edo, I'm a little bit scared because I want the attention of the Nigerian military to be in the forefront in fighting the infection.
Yace yayin da babban hafsan sojan ƙasar Najeriya yake bayyana tsoron da suka samu a zaben Edo da ma zaben Ondo mai zuwa, na ɗan razana ta ɗan saboda ina so hankalin jami'an sojin Najeriya ya koma wajen wannan yaƙi da 'yan ta'adda, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.